إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبو دا غوديا سن تبتا غا الله سبحانه وتعالى wanda ba mu damai taruwa a wannan masallaci dan fadakar da junan mu kan sira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan karatun da ya gabata mun tsaya akan babu manaqib Zaid bin Harisa maulan nabi sallallahu alaihi wasallam ibn Hajar yake cewa bayyana annahu min bani kalb أسر في الجاهلية فاشتراه حكيم بن حزام لأمته خديجة فاستوحبه النبي صلى الله عليه وسلم منها مناقبنا زيد بن حارثة شي مولايك ما منزاء الله صلى الله عليه وسلم كنا واند منزاء الله صلى الله عليه وسلم ينتدش إيادة قدسكين قبيلة تبني كلب yake cewa an kama shi ko an sace shi a jahiliya kinan da garin su irin yanayi na da wannan sukai ma wannan hari aka sato shi sai Hakim bin Hizam sai sai shi da sai shi ya sayi ma Khadija shi ita kuma ita ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kyautai shi yace kama bayyana anna Muhammad bin Ishaq zakara fi qissatihi fi sira wa anna abahu wa ammuhu ataya makka fawajadahu fatalaba an yufdiyahu fakhayyarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam bayna an yadfa ilayhima aw yusbita indahu faqtara al-baqa indahu ibn Ishaq a cikin sirar shi ya kawo cewa baban shi kenan baban Zaid bin Harisa da kanan baban shi kowan baban shi duka sun zo Makka sai suka samu Zaid gashi na a Makka ga inda aka saida shi yana wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka nema su fanshe shi su biya manzon Allah ya ba su dan su tsayi sai manzo Allah ya bashi zabi ba za a mishi kudin ku ba amma za a bashi zabi in ya zabe ku banna amsa ko bi a wurin ku sai bi ku kuta yi in ya zabe ni kuma zai zamana a wurina wannan ita ce yarjejeniyar da suka yi shi kuma asali kowa ya sani wa zai ki baban shi ya bi wani yace faktara an yabi kama aras indahu sai zaba zama tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wannan kahin amma manzon Allah wahayi ma ya ga kikkiawan halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yana mun karanta can baya inda ake bayanin waɗanda suke da bulbushi na addini Ibrahim a garin Makka suka ce Zaid bin Harisa da shi da manzon Allah sun zamana wuri guda a kwano guda suna cin abinci shi kuma a matsayin Zaid bawa yake mami manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kahin ya antar da shi kinin ya ga halaye kikkiawa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine manzon Allah yake cewa khiyarukum ahsanukum ku ahasinukum akhlaqan a cikin al'umma wanda yake kowa zababbe a wajen Allah wanda Allah ya so wanda yake kowa hali kikkiawa duba ne dabakar su a wancan ma lokacin ba dai bane ba shi bawa ne shine mai gida amma wuri guda suke zama su ci abinci. Da ya mishi wata mu'amala ai ba zai zamana wajen manzon Allah ba. Manzon Allah daɗin wannan abin da ya ji sai kamo hannun shi suka zo dutsen Safa suka hau. Manzon Allah ya kira ƴan garin Makka suka fito yake ce musu ku shaida anna Zaidan ibni Zaid ɗana ne daga yau. Suna yin haka tabanni ka ɗauki ɗan wani ka ce ɗanka ne sai a goge sunan mahaifin shi a sa maka zai gade ni ni ma zan ci gadon shi ko manzo Allah iya daɗiya. Daga nan sai ake ce musu Zaid bin Muhammad Zaid ɗan Muhammad Zaid ɗan Muhammad haka ake ce mishi yake cewa kuma wannan sharafi ne abin tunkaho ne a wajena a ce mun Zaid Zaid ɗan Muhammad. Sai ke cewa da ya zo bayani a kan Zaid bin Harisa zakara ibn Hajar anna ummu Usama hiya ummu Ayman hadinat rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa kana rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu hiya ummi ba'da ummi. Zaid ya ahi Usama tare da ummu Ayman ita kuma tare ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ummu Ayman manzon Allah ke cewa uwata ce bayan uwata. Umma Ayman ita ma baka ce amma tare ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ke cewa kama ashara Ibn Hajar inda kalami fi babu zikir Usama ila anna ummu Usama hiya ummu Ayman wa Ayman haza huwa ibnuha wa abuhu huwa Ubayd bin Amr bin Hilal bin min bani Hilal min al-Khazraj wa yuqalu innahu kana habashiyan min mawali Khazraj tazawwaja ummu Ayman qabla Zaid bin Harisa falawalat lahu Ayman. Ita wannan uwai uwa Usama kenan matar Zaid ana ce mata ummu Ayman. Shi Ayman kin shine ɗanta na harko wanda ta haifa da Ubayd bin Amr bayan ta arme shi kuma ta aihi Ayman daga baya sai ta arme Zaid bin Harisha sai ta aihi Usama. Shi wannan Zaid kin shi Ayman kin yayi shahada a yakin Hunain tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To Zaid bin Harisha ana kiran shi da Zaid bin Muhammad har akai hijira Makka har akai hijira Madina wajen sahabbai ana kiran shi Zaid bin Harith Zaid bin Muhammad. To nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma abinda Allah ya so wani al'ada da ake yi a yankin a wajen Larabawa Allah yake so ya kore ta amma da wazo a kore da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma abin kiyamata ne a wannan lokacin. Zaid manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya armi Zainab Zainab binti Jahsh ita kuma yal asali ce tunda dabi'ai mujtama'akin su haka ne akwai diya akwai mi akwai bayu. Shi kuma Zaid bin Harisa bauta ta taba shi duk da manzo Allah ya antar da shi bauta ta taba shi. Manzo Allah ya ce Zaid ya armi Zainab kudu ba he a ce kenan matsayin su ba ni ba ɗaya ba amma wannan umurnin wani ne umurnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita batta su. Allah ke cewa وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Bai dacewa Allah da manzonci su hukunta wani abu kuma wani ya ce shi ma iya da magana ko iya da zabi a cikin wannan lamarin. Nan da'a ga manzon Allah hitar aka yi aka yi arma batta su shine kullun a musulunci ana bada zabi mutum ya zaɓi shiga musulunci da kanshi yahi da a ce an tilasa shi la ikraha fid din ba a tilasa kowa dole sai ka shiga musulunci, a musulunci ya kore wannan, wanda ya ga dama ya shiga musulunci, wannan shine kowa an ba shi zaɓin shi. Suna zamani kullun ta mishi kaza sai kawo ƙaranta wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah ta mun kaza, shi kuma manzo Allah ya ce mishi amsika alayka zawjak wattaqillaha. Kullun in yazo dai manzo Allah ya ba shi hakuri, rike matarka, in tsoron Allah rike matarka kuma, kullun yana ba shi hakuri. To kudi ba, manzan Allah ya san abin da zai faru, sai Allah ya ce wa tukhfi fi nafsika mallahu mubdi, ka ɓoye abin da yake cikin ranka, abin da Allah zai bayyana shi lokaci ne, in yayi Allah zai bayyana shi. Wa takshan nasa wallahu ahaqqu an takshan, kana tsoron maganganun mutane, Allah shahida cewa a ji tsoro. Nan manzan Allah ya sani in Zaid ya saki Zainab shi zai almi ta, shi kuma ana ce ma Zaid Zaid bin Muhammad, kina yana kyamata ya armi matawa matar dan shi, kina Allah yana so ya karye wannan abun daga hankalinsu gabaki ɗaya su hudda. Na farko ya kore cewa a musulunci babu wane yahi wane, gidansu wane sun yi gidansu wane, a musulunci babu wannan, musulunci ya kore shi. Inna akramakum inda Allahi atqakum, na ɗaya kenan, yanzu an yi armi matsayinsu ba ɗaya ba, an kenan a musulunci yanzu babu mu, duka ɗaya ne musulmai, kowa ɗaya ne wajen haƙƙi, wajen wajibi, kowa ɗaya ne. Sai Allah ya ce falamma qada zaidun minha wataran zawwajnaka, da abin ya kasa zamuwa, ya kasa gyaruwa, kawai Zaid ya sake ta. Da ma ya saki, sai Allah ya ce zawwajnaka, ita ce kadai wanda daga sama Allah ya dora armanta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce zawwajnaka, Allah dar mu arma, kuma dama ita manzon Allah take so ta arma, kina abin da take so gashi ya tabbata. Yanzu manzo Allah ya armi Zainab ko, tunda Allah ya ce zawwajnaka, an kare magana, ya armi Zainab kuma a can da a matsayin matawa dan shi. Gudu ba Zaid kin da kanshi yake cewa na horko nayi rishin abinda ban so ba, nayi rishin shi, shine da aka gama mun sunan manzo Allah, ana ce mun Zaid bin Muhammad. Yanzu daga yau sai Allah ce ud'uhum li'aba'ihim huwa aqsad indallah, kowa a kira shi da sunan baban shi, kuma har yanzu bai dacewa mutum a kira shi da sunan wa, da sunan wani, koda mace ce, malumai suke cewa koda mace ce a gama ta da sunan babanta, dan ta yi armi ka a ce gama ta da sunan mijinta, a da sunan wa, tunda Allah ya ce ud'uhum li'aba'ihim, kowa a gama shi da sunan baban shi. Ya ce daga yau sai aka fasa ce mun Zaid bin Muhammad, ake ce mun Zaid bin Harisa. Ya ce na armi Zainab, Zainab ba ta zamna da shi ba, suka rabu, waye asara shi, kina ya ce na yi asara guda biyu, gashi ana ce mun Zaid bin Muhammad, Allah ya hana, na armi Zainab ta kasa zama da ni mun rabu. Yace sai dai Allah ya juya min abin da yi wannan kin, gashi Qur'ani kullu ana karanta sunan shi, babu daga cikin sabon manzo Allah wanda aka kawo sunan shi karara in ba shi ba. Falamma qada zaidun minha wataran zawwajnaka, za dinga karanta shi har tashin kiyama, falamma qada zaidun minha wataran zawwajnaka, shi kai ne sunan shi yazo mi a Qur'ani, kawai sai wa'inda kamar misalin Abubakar wanda kowa ya sani, in aka ce sani ya sunaini wa ake nihi Abubakar, to Zaid bin Harisa manzo Allah yana san shi, dan shi da ya aihwa Usama shi ma haka manzo Allah yana san shi, dan Usama sun ce baki ne ma, dan har ana shakka akan dan shi ne ko ba dan shi bane ba, yace wata rana da Zaid kin da Usama suka kwanta wuri guda sun rihe jikinsu sai kahuwansu a waje irin wanda suna da mutane irin na Laraba wanda Qa'if shi daga ya kalli mutum kawai zai ce wannan dan wane ne yace da ya shigo ma sai gansu a kwance bai ga huskarsu ba ma kawai da ya ga kahuwansu kuma wannan kafa baki wannan baki ne wannan hali ne da ya ga kahuwan ma sai ce wannan kafar daga wannan kafar ta fito sai aka wadi ma manzon Allah ai wannan mutumin gashi abin da yace manzon Allah ya ji dadi akan haka nan to manzon Allah yana son wannan Usama bin Zaid yana son shi so wanda ba a ma misaltawa Zaid bin Harisa kamar yanda muka gani shekara ta 8 manzon Allah ya sanya shi cikin komandodin yakin Mu'ta sariya ta Mu'ta da ta Huta yace shine na horkon komanda in an kashe shi Ja'far ya doka in an kashe shi Abdullah bin Rawaha ya doka kuma suka tayi shi aka fara kashewa shi Zaid bin Harisa sai ya ci gaba da bayani akan manaqib Ammar bin Huzaifa Ammar bin Yasir yace bayyana annan Ammaran huwa ibn Yasir yukuna abal yaqzan al-Anasi wa ummuhu Sumayya yace shi Ammar baban shi Yasir ne ana mai kunya da Abu Yaqzan sunan ma'aikiyar shi Sumayya aslama huwa wa abuhu qadiman shi da baban shi sun musulunta suna da cin horko wanda suka musulunta wa uzibu li ajli al-islam dalilin musulunci da ke bussu da gata a garin Makka an musu azaba dalilin musulunci sai a kawo su a sa su wuta a hura wuta a dinga dodana musu yace wa qatala Abu Jahl ummuhu fa kanat awwal shahidatin fil Islam Abu Jahl shi ya kashe mahiyar shi Sumayya kenan a cikin waɗanda suka yi shahada a musulunci Sumayya ita ce ta farko yace Abu Bakar da manzon Allah duka suna da wanda zai kare su in an musu wani abu famun suna kare su amma su Bilal su Ammar da baban shi Yasir da mahiyar shi Sumayya da su Suhaibur Rumi basu da wanda zai kare su in aka tashi azaba daga an kama su wallahi sun haɗi kuma babu wanda zai zo ya cece su ko manzon Allah sai dai ya zo ya gani babu yanda ya iya sai dai ya dinga ba su hakuri yace mata abuhu qadiman shi ma Yasir kin kashe su suka yi haka yanda aka yi aka kashe mahiyata shi shi ma haka shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya huce ana musu azaba haka da su Suhaibur Rumi duka ana musu azaba wallah manzo Allah bai iya hanawa a musu bai iya karewa kawai sai dai dinga cewa sabaran ya ali yasir inna mau'idakum aljanna kawai sai dai ya ce ya ku iyalin Yasir yan famin Yasir ku yi hakuri kawai ku yi hakuri alƙawalinku kuna da garantin ni aljanna kawai abinda manzo Allah zai iya ce musu babu wanda ke da ƙarfin yayi ya hana a musu azaba a wata ruwaya yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam naqiya Ammar huwa yabki manzo Allah ya gamu da Ammar iya kuka faja'ala yamsahu an ayyihi manzo Allah da hannun shi yake goge mishi hawaye kina abin yayi ne yayi tsanani ku duba mutun duk girman shi a mishi azaba da ta kai duk girman shi yana kuka yace wa yaqulu manzo Allah yana ce mishi yana shahi mai hawaye yana cewa akhazakal kuffar faqad dauka fi nar sun kama ka suka hore sun saka cikin wuta suna goga maka wuta faqultu kaza wa kaza faqulta kaza wa kaza he kace kaza da kaza kina an ba manzo Allah labarin abin da ya faɗi yace fa in adu faqul lahum zalika in suka ƙara kama ka ka ƙara hodi musu abin da ka hodi kama shi akai ana mi azaba ana mi azaba ana cewa he ka hodi sunan allolinsu sai ka hudu kalma kaza akan manzon Allah azabar da take mishi sai hudu sai kyale shi ta kodi ma manzon Allah sai ke ce mishi fa in adu fa kullahum zalika in suka kara kama ka kara hudin musu a wata ruwa ya ce yaya kake cin zuciyarka kace ban san jin komi sai Allah ke cewa illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innu bil iman sai dai wanda aka tilasa aka kama mutum aka ana mishi azaba sai ka ce kaza sai ka kahurce da Allah yace ko ya hodi inda zuciyar shi a cikin imanin take babu lahi akan shi shine manzo Allah ya ce in sun kara komowa kai ma ka hoda abinda suka ce shine amma da yake cewa dai ka tantu ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aljin wal ins nayi yaki tare da manzon Allah mun yaki tare da manzon Allah mun yaki mutane kuma na yaki aljannai ma aka ce yaya sai ce wata rana muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin bulaguro yace sai na doki makayi kamar in doki su a cikin bulaguro ne garijiya can inje in doko ruwa in kawo sai manzo Allah yake ce mushi zaka gamu da wani ha zaka gamu da wani sai na tai yace sai na gamu da wani mutum yace baka doka ruwa ni kuma nace sai na doka yace muke kokowa na kada shi har na husa mushi hanci kuma na doko ruwa na dawo yace shi na zo wajen manzo Allah yake cewa ya aka yace yanda ka hodi ya hana ni muka yi tai har na kada shi ji mai ciwo ya bar na doko ya ce mishi wannan aljanni shine amma da ke cewa ba mutane ba har aljanni na yaka tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata ruwaya manzo Allah yake cewa salasatun tashtaqu lahum tashtaqu ilaihim aljanna mutane uku daga cikin sabaina aljanna tana mangarin su tana begen su ku gaugawa ku zo ku shige ni yace na farko ali ibn abi talib aljanna tana begen shi tana mangarin shi wa ammar da shi ammar ibn yasir kuma da salman al-farisi wannan su aljanna tana mi tana mangarin su Allah ya sa mu cikin ta haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake bayani yake cewa اقتدوا بالذين من بعد ابي بكر وعمر واهتدوا بهدي عمار منزله ke cewa ku yi koyi da waɗanda zasu biyo baya na guda biyu Abubakar da Umar kenan wanda su shugabanci baya na ku yi koyi da su abinda suka yi kuma ku yi shi kuma yace ku yi koyi da shari'a ta Ammar iya da mu kina yana da matsayi ku yi koyi da shiryawa ta Ammar nan da manzo Allah ya ce ai koyi da shirya ta Ammar yana gwada musu cewa inda Ammar yake kaunan gaskiya take abu ne Allah ya rubuta sai an yi amma inda gaskiya take inda Ammar yake haka matsayin Ammar wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Khalid yake cewa Khalid bin Walid shakani Ammar ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ammar ya kai kara na wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai manzon Allah yake cewa man ada Ammaran adahu Allah duk wanda yake adawa da Ammar Allah shi ma zai adawa da shi wa man abgada Ammar abgadahu Allah kuma duk wanda yake hushi da Ammar shi ma Allah zai hushi da shi kana Ammar wani ne waliyin Allah ne Khalid yake cewa fa kharajtu fa ma shay'un ahabbu ilayya min rida Ammar da naji ma manzo Allah ya hudu haka yace da na huta daga wajen manzo Allah yace babu abin da nake so in samu kamar in je Ammar ya rida ni akan abin da na mishi yace falaqituhu faradiya da naji ma na gamu da shi na ba shi hakuri sai ya yarda kina yana da matsayi wajen wa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka kamar yanda ya gabata mun gani da aka zo gina masallaci na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana doko burgi kowa yana yi shi kuma yake doko biyu yana kaiwa kowa na doko daidai yana doko biyu sai manzo Allah da ya kalle shi ma kina Allah ya bude mishi ga abin da zai samu amma sai ke cewa wai ha ibnu sumayya kai can dan sumayya taqtuluhu fi albabiya wata jama'a wadda ta ketare iyaka su za su kashe shi kaga iya da rai manzo Allah hudi mishi haka da manzo Allah hudi da yaji sai ke cewa uzu billahi minal fitan Allah ina neman tsarin ka daga fitina sai manzo Allah yake ce mishi karshen abin da zai sha nono za a kawo mishi zai sha daga ya sha shi ya hau yaki shikenan za a je yaki da kanshi zai ce wannan yakin ba abin da zai same ni ga lokacin da zan rasu manzo Allah ya hudi ga wanda su kashe ni kina in dai yaki ne tsakanin musulmai da kafirai shi sai ya dawo sai ke cewa haka cikin gwarzantaka ta amma yaƙin Yamama yaƙin da aka yi a yaƙi Musailamah al-Kazzab suka ce an zubi da sahabbai da yawa a cikin yaƙin su ma wa'incan wanda za a yaƙan yawa gare su suka yi cewa Ibn Umar ke cewa na ga amma ana yaƙin ya hau saman dutse yana ƙara yana ihu yana cewa ya ku musulmai aminal jannati tafirrun daga aljanna ne kuke tserewa ku gabato halinmu yace ina kallon shi saboda yaƙin da ake yi yayi zahi an cire mishi ma abin gakin shi kunnan shi wani ya sare shi kunnan shi ya cire yace ga tanin tana reto amma bai damu ba kira yake aminal jannati tafirrun to haka Ammar bin Yasir ya tabbata lokacin da aka samu fitina iya tare da mutanen Ali bin Abi Talib kenan nan gaskiya take da aka zo za a yi sifin aka bashi aka miƙo mai nuna abinda Allah yanda manzo Allah ya hudi aka miƙo mishi da ya sha ma ya hau aka kashe shi to yanzu kowa ya san hadisi kuma he tsoro din fara shiga ai an kashe Ammar da wa yake da Ali bin Abi Talib kenan waɗanda ba su tare da Ali bin Abi Talib bismi ba su kan gaskiya kenan wannan shine a takaice bayani akan Ammar bin Yasir sai ke cewa gama su yi da shi da Huzaifat bin Yaman shi kuma Huzaifa shi da Ammar manzan Allah ya gama su ƴan uwa ne lokacin da aka hijira shi Huzaifa ɗan garin Madina ne shi kuma Ammar muhajir ne ɗan garin Makka ne sai ke cewa bayyana anna Huzaifa huwa ibn Yaman bin Jabir bin Amr al-Abusi halifu bani Abdul Ashhal min al-Ansar aslama huwa abuhu qadiman ya daga cikin horkon ƴan garin Madina wanda suka musulunta da shi da baban shi yace wa kana Ammar min as-sabiqin al-awwalina Ammar iya daga cikin horkon wanda suka karbi musulunci wa Huzaifa min al-qudama fil Islam illa annahu mutaakhirun fihi an Ammar shi kuma Huzaifa daga cikin ƴan garin Madina iya daga cikin horkon wanda suka musulunta sai dai kenan Ammar ya riga ya shi musulunta shine shi Huzaifa bin Yaman yake cewa ma mana'ani an ashhada badaran illa kharashu ana wa abi fa akhazana al-kuffar quraish yace babu abin da ya hana ni in je yakin badar sai dai mun huta ni da babana kinan Yaman kin mun huta zan mutahi yace sai mutanen Makka kahuran makai suka kama mu.
Wa qalu innakum turiduna muhammadan,
sai kama mu ma suka ce wajen manzo Allah ku so ku kai sallallahu alaihi wasallam. Wa qulna ma nuridu illa almadina, suka ce a ko Madina za mu, mu ba can ba za mu, kinan ba wajen Badar ba za mu kai.
Yace fa akazu al'ahda alaina lanansi rafanna ila almadina wala nuqatil ma'ahu,
sai suka doki suka ce he mun yi rantsuwa, sai mun yi alƙawari cewa Madina zan mu tayi, ba zan mu je mu yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba.
Yace fa akhbarna annabi sallallahu alaihi wasallam,
da muka zo muka ba manzon Allah labari, kaga yanda akai sun kama mu sun tilasa mun yi alƙawari ba zan mu je ba mu yaki tare da kai Madina zan mu.
فقال نفي نفي لأهدهم ونستعين الله عليهم,
sai manzo Allah yake cewa zan mu cika musu alƙawarin su ko mu nemi taimakon Allah akan su. Duba girma alƙawari, alƙawari da suwa suka yi da wanda ba musulmai ba, kuma tilasa suka yi, amma manzo Allah yake cewa zan mu ku cika musu alƙawarin su. Yace wannan abin shi hana ni da babana mu tafi yakin Badar, kina alƙawari abu ne mai girma, alƙawari ya zamanto tsankanin mutum ne da ɗan uwan shi musulmi, ko ya zamanto tsankanin musulmi ne da wanda ba musulmi ba. Allah ya ce fa atimmu ilayhim ahadahum ila muddati, alƙawarin da kuka yi har zuwa delan shi ku cika musu, wannan wajibi ne ga musulmi. Su ana samu su tari su yi alƙawari tsankanin su da musulmai, amma Allah alƙawarin ko shekara ɗaya bai sun warware shi, tunda Allah ya san su. Wannan irin wannan misali a tarihin musulunci ga sunan barjik suna da yawa. Musulmi ya yi ƙoƙari alƙawarin da aka yi ne ya cika shi, duba Hudaybiyya da aka zo za a yi, cikin alƙawarin da aka yi sulhun tsakanin mutanen Makka da manzon Allah, duk wanda ya musulunta ya tsero daga Makka ya je Madina, manzon Allah zai milo shi, kuma wanda musulmin da ya ridda ya dawo Makka zai kyale shi. Kun ga a zahiri an ƙwaruwa, an ƙwaru manzon Allah, ana ida yarjejeniyar kawai sai ga wani Abu Jandal ya ciro, ku duba, ya ciro daga sarƙa an ɗarme shi a garin Makka ya musulunta, da ya ji manzon Allah ya kusanto ya ciro da gudu ya zo, kuma da yana zauwa an ida alƙawarin yarjejeniya an ƙare, yana zauwa wanda aka yarjejeniya da shi ya ce to muhara da wannan, kuma sahabban duka suna gani iya ce ma musulmai na musulunta zakumi da na wajen kahure su azabtar da ni, ya ce mishi yi haƙuri mun yi alƙawari ba zan yi mai ba zan warware ba. Suna kallo he kama shi aka yi aka maida shi. A misali manzo Allah ya yi ya cika alƙawarin shi, amma su ba su cika ba alƙawarin. Ana cikin haka suka samu dama suka taimaka ma wasu suka yaƙi waɗanda suke tare da manzo Allah, shikenan alƙawarin ya yi ya warware gaba ki. To rukun alƙawari dama an san ɗabi'a ce ta musulmi, wai ba a samu a cikinsu ma za a samu masu riko, amma mafi yawa bisu rikewa. Amma musulmi an san shi da mi, an yi alƙawari da shi za a yi kaza musulmi zai yi. Yace Huzaifa iya daga cikin waɗanda mutumin da ya zamanto sirrin manzon Allah duk ƙauyen shi yake, dan akwai wata rana da munafukai ne suka shirya kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, da suka zo duka suka tsere ba same shi. Manzo Allah ya hodi ma Huzaifa, kaga da wani ne da wani da wani da wani duka ya zana musu, yace waɗannan mutanen har su mutu ba su shirya. Kinan wasan munafukai na garin Madina, Huzaifa he da ta kai har Umar zai zo tambaye shi, dan Allah ina daga cikin munafukai, ku duba yanda matsayin Umar da yake,
kinan kullum musulmi beni sakankan cewa kawai na yarda da aiki na yayi ta roƙon Umar dan Allah wadi mu ina daga ciki ina da tun wanda manzo Allah zana maka sunan su yace bakka ciki amma ban na ƙara wadi ma wani daga yau suka ce in suna so su gane wani munafiki ne in ya mutu daga an ga Huzaifa bai zo ba yi mishi sallah an san kenan wane ne tunda manzo Allah ya wadi mishi ko manzo Allah yana bashi labarin yace kowa iya tambaya alheri tunda kowa alheri yake so yace ni kuma shari nake tambayan manzo Allah dan ina tsoron kai same ni sai tambaya me za a yi he manzo Allah ce kaza za a yi ai shine yake cewa manzo Allah ya hodi mu abubuwan da za a yi kawai sai in an yi abun tunda abubuwan yawa gare su misali a ce tunda sahi mutun ya hawo munbari iya bayani har azhar daga azhar ma a ci gaba ana bayani wanda zai rike ai ka dani yace sai in abun ya waka na zan mu ce manzo Allah ai ya hodi gashi ne abun da ya waka yake cewa Huzaifa yake cewa inni la ashtari dini ba'dahu bi ba'd makhafat an yazhab kullu ina sayan addini na shashin shi da wani shashi dan tsoran ka addini ya tai ga baki daya haka yake cewa wa inni la adkhulu ala ahdi wa laysa ahadun illa fihi mahasin wa masawi fa azkuru mahasinahu wa arid an ma siwa zalika yace cewa ina shigowa wani bin hin je wajen mutum in ga mummunan halayen shi da kikkiawan halayen shi sai ce hin kau da kai ga mummunan halin shi in yi bayani akan kikkiawan halin shi yace wata rana ko zan shigo wurin mutum yace ina azumi in ce ban azumi saboda ni yace saboda wata maslaha tana wa in na shigo in nace ina azumi kowa dauke ni wani abu yace ina yin ma amma sai in ce ban da yi don saboda in rage ma kaina kan in kai kaina inda mutane za su dinga dokaka ni shine Huzaifa bin Yaman lokacin da zai rasu yake cewa Allahumma inni a'udhu billahi min sabahin ila nar Allah ina neman tsari da kai daga sahiyar da tana yiwa a kai wuta sai yake ce musu ku sayan mun likafani guda biyu ku sanya mun su dan lokaci kadan ne in aljanna nake za su tahi za su kode tsutsar da cinye su kuma in je in shiga aljanna in kuma ba haka nan bane ba su ma menene amfanin a sai mai tsada duba wannan sahabban manzo Allah ne kuma tabbas sirrin da manzo Allah yake hodi mishi yana da garantin zai shiga aljanna amma kullum yana cikin mi mutum yana cikin tsoro Allah ya karba ko bai karba ba aiki na da nayi mai yawa Allah ya karba ko bai karba ba shine Umar yake cewa wallahi inda na san duka ayyukan da nake Allah ya karba wala da na nema yanzu ma in rasu tunda Allah ya karba ina mutum zai shiga bai da garanti ya da garantin aljanna zai shiga sai yake cewa daga ruwaya daga Abu Zar Abu Hurairah yake cewa alaysa minkum Sa'd ibn Malik mujabu da'wa wa ibn Mas'ud sahibu tuhurur rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa Huzaifa sahibu sirrihi wa Ammar allazi ajarahu Allah min ash-shaytan ala lisan nabiyyi wa Salman sahibu kitabai nan muhalli shadi yake cewa shin a cikin ku babu Huzaifa abokin sirrin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma Ammar wanda manzo Allah ke cewa Allah ya tsare shi daga shaytani shaytani bai tasiri akan Ammar sai manaqib na gaba yace manaqib abi ubaida bin jarrah wanda ake cewa abu ubaida bin jarrah yace shi ma yana daga cikin mutane goma wa'inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada bayanin cewa ayin aljanna ne suke cewa anna abahu da ubaida ismuhu amir bin abdul mal bin abdullah bin jarrah bin hilal yace jami ma annabi sallallahu alaihi wasallam fi fihr bin malik yace wa adad ma bainahuma min al aba mutafawitun bi khamsi aba sai kawo nasabin shi sai ke cewa kama ashara al habis ila anna abahu qutila kafiran yawm badr shi abu ubaida baban shi an kashe shi ranar yakin badr an kashe shi yakin badr wa yuqalu huwa allazi qatalahu wata ruwaya suna cewa shi ma ya kashe baban nashi yakin badr ya huto tare da mutanen makka to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa aminin wannan al'umma shine abu ubaida in dai amana ce babu wanda ya kaiwa babu wanda ya kai abu ubaida rukun amana girmanta da aka zo yakin Uhud manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jikin mighfar wannan kamar hula da ake sawa ta kare mayaka suke sa manzo Allah ya sa an buge shi ta rike jikin shi Abu Ubaida yazo ya sa hakorin shi da ƙarfi ya hudda ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mudu ba hakoran nashi suka huta yace hakora sun huta ga babban mutum ai ba su huto ba sai zamanto kamar yana da hushiriya daga an ganshi yace duk wanda ya ga heda Abu Ubaida ya zamanto hushiriyar shi ta hito kowa kyau har ta gyara mishi fuskar shi dalilin abin da ya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to Abu Ubaida aminin wannan al'umman ne kuma ya kasance lokacin Abubakar an ba shi jagorancin bude garin Sham garin Dimashq da sauransu duka da jagorancin Abu Ubaida aka bude shi wanda shine Umar yake cewa wallahi da Abu Ubaida yana da rai da na ba shi shugabanci saboda manzo Allah mun shaida aminin wannan al'ummai shine Abu Ubaida to Abu Ubaida ya rasu a ta'unul amwas wata alluba ce akai shekara ta 18 bayan hijira a garin Sham ta kashe mutane da yawa ta kashe mutane an yi ta kai in yi ta rasuwa to shi ma Abu Ubaida a cikin wannan ta'unikin a cikin ta'unikin ya rasu shekara ta 18 lokaci ya zo to ganin lokaci ya sai mu tsaya anan abin da muka hadi na daidai Allah ba mu ikon aiki da shi Allah ba mu ikon koyi da halayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da halayen sahabban shi abin da muka hadi na daidai Allah ba mu lada akan shi abin da muka hadi na kuskure Allah gafarta mu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بارك لنا في موت وفيما بعد الموت اللهم بارك لنا في موت وفيما بعد الموت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين